you anywhere.
I'm not going back to the house.
No.
And I'm not afraid.
No, it's not
sure. I can sleep if you want. I can sleep inside by that house.
Yes, let's
nothing will happen to you. But the fact remains is that there is no Boko Haram inside.
Wannan ce kuce da ya faru kenan tsakanin gwamnatin jihar Borno Professor Babagana Umar Zulum da wasu jami'an sojan Najeriya lokacin da aka yi masa hari a watan Yuli na wannan shekara kan hanyar sa na shiga garin Baga da ya makalubalci jami'an sojan cewa sun gaya masa cewa babu ayan kungiyar Boko Haram a wurin amma gashi sun ji karan harfaɗe duk da cewa babu wani asarar rai ko kuma jikata da aka yi a wancan lokacin amma gwamnatin ya nuna bacin ransa har ma ya barazanan cewa hakan ba zai hana shi shiga garin Baga ba sai kuma wannan hari da aka yi masa ranar Juma'a akan wannan hanyar da ta Baga da ya zo mashiri na mai da ƴan gudun hijira zuwa garin Bagan garin kuma dake da harkan kasuwancin ƙasa da ƙasa da ma ake da tattalin arziki mai ƙarfin gaske duk da cewa an kashe jami'an tsaro fiye da 10 da ma wasu fararen hula da aka ce sun jikkata amma hakan bai hana gwamnatin ci gaba da yunkurin sa ba na shiga garin Bagan sai dai wasu masu kula da al'amura na ganin cewa gwamnatin ya kamata ya hakura hakan nan ya barwa wani al'amari ma Ubangiji ganin wa ana asarar rayuka akan wannan hanya
mun takaici ne gaskiya yana kokari mai da mutane muhallin su sai dai akwai wani abu guda daya kuma gaskiya jejin nan har yanzu akwai matsala a dinga yin hankali da rayuwar mutane saboda abubuwan har yanzu ba ga hanyar Bagan akwai matsala gwamna kar ya do zuciya yayi abun dole sai yayi a zona a nemi masana da suka san kan abun wanda za su ba shi shawara ta yanda za a yi a samu amiyar da mutane gidan su cikin hankali da lumana
yanzu kamar wannan hanya ke biyu kuna gani kamar bai dace ba kenan
eh hanyar da ya dace bai dace ba abin da yasa nace ya dace ai mutane ne da suka dade a cikin Maiduguri kuma kowa ya gaji amma kuma na biyu shine hanyar yayi kyau yanda yake sammani shi fa zai je da jami'an tsaron jami'an tsaron da suke tafiya tare ma ba a bar su ba to in yaje zubar da mutanen nan su kuma ya za a yi da su
wani malami na gaba kuma ya kace ganin wannan yunkuri na gwamnati na mai da ƴan gudun hijira zuwa garin Rose
yana da kyau bai da kyau yana da kyau in the sense that a koma din wata rana in ba mun cire tsoron ba ba zai yi ba bai da kyau kuma shine har yanzu ba mu samu lafiyan da za a ce za a komar da mutane gare su ba dan ko ka komar da su yaran za su sake dawowa in suka zo kuma abin zai zama muni a zo an kai ba a cimma buri ba a zo a sake fitowa a sake dawowa ka gani an yi ba a yi ba kenan saboda haka ni a shawara na gaskiyar zancen shine a dan dakata a ga lafiyan gari da kuma lafiyan hanya a yanzu a wancan tafiya an ce ai an farmako musu so ba mu samu lafiyan da zamu ce zamu komar da mutane har yanzu ba mu yi hakuri dai mu dan jima dai mu ga abin da Allah zai yi kafin a ce za komar da mutane gare su
wannan hari na ran jima dai a iya cewa wani babban mummunan al'amari ne da ya faru cikin tawagar gwamnan ganin cewa an yi asarar rayuka da dama musamman ma na jami'an tsaro da kan bada kariya ga al'umma Haruna Dauda Biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.